وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها المسؤ البركة da muka hadu a wannan rana mai albarka, ranar Lahadi, a wannan gidan radio mai albarka, gidan radio al'umma na wannan gari mai albarka, birnin Kwanni, ba dan komai ba sai dan tunatar da kawunan mu abin da ya shafi addinin musulunci. Allah ta'ala muke roko ya mana jagora gamdakatar fadin daidai, kurakurai ko tubatubai muke roƙon Allah ta'ala ya kare mu daga gare su. Yan uwa masu albarka, kamar yadda muka sani, kamar yadda muka saba, a kowace irin ranar Lahadi muna istidafar ɗaya daga cikin masana malamai na wannan gari da wajen gari da izinin Allah ta'ala, ba dan komai ba sai dan ɗaya mu faɗakar da kawunan mu abin da ya shafi addinin musulunci a ƙarƙashin wannan program na ta'allamu umura dinakum wa duniyakum. Ku nemi ilimin al'amuran addininku da duniyarku, ku san addininku da duniyarku. Wanda ni Muhammad Yasin Abdu Sule nike kula da ci gaba da wannan program tare da dan uwa Muhammad Nafi Uthman Shu'aib, Allah ta'ala ya saka mai da alkhairi. Kamar yadda ƴan uwa suka sani, a wannan sati mun gayyato babban shehin malami Fadilat al-Sheikh Abdul Malik Bukhari, dan uwa ɗalibi a Jami'ar Islamiyya ta Sa'i, dan uwa alhasil ala shahadatil majistair fi tarbiya, dan uwa wanda ke musajjal fi ad-doctora, wanda malam Abdul Malik Bukhari da kuke gani a hannun dama gare ni ko kuke jin labarin shi, malami ne haifaffen garin Madawa, da izinin Allah ta'ala Allah ya taimake shi yayi karatu ya tasa, bal ya samu wani yanki na sharafi wanda ya sharrafa a wannan gari na yayi karatu shekara biyu a cikin wannan gari na Sefe CN ko CE a wannan gari mai albarka na birnin Kwanni. Wala Abdul Malik Bukhari duk mutunan da ke bibiyar yanar gizo ya san waye shi a bangaren matasa masu hazaka da kaimi a bangaren da'awa a cikin garin Yamai da kuma garin Madawa. Allah ta'ala ya saka mai da mafificin alkhairi. Malam shine limami na masallaci Imamul Bukhari na Yamai a yanzu, masallaci da yake gidan ko kusan ila mai aya a Cité de Pité a babban birnin Niger Yamai kenan, wanda shine yake bada sallar khutuba a duka Jumu'a. Muna fatan Allah ta'ala ya masa jagora, ya masa gamdakatar a cikin rayuwar shi, ya kara mana rayuwa albarka. A takaicen takaitawa na tarihin malam, malam ya samu tarbiyya ta sunna, inda kuma ya samu karatu nagartacce. Akwai halaqatul ilmiya da yake gudanarwa a cikin jami'a da wajen jami'a, irin halaqa ta Muwatta na al-Imam Malik, wanda tun shekarar bara yake yin shi. Yana halaqa ta Umdatul Ahkam a majalisin shi na masallacin Jumu'a. Yana halaka ta tafsiri na Al-Qur'ani mai girma, wanda ya dauko tun daga Fatiha yanzu haka suna harin suratul Naba'i. Muna fatan Allah ta'ala ya sa albarka, ya sa a cikin mizani. Malam muna malale maraba da zuwa a wannan gari na birnin Kwanni, sannu da zuwa, Allah ta'ala ya sa albarka a cikin ayyuka. To, ba mu san wace tsaraba aka zo mana da ita ba a yau, malam sai mu ba ku mikro kamar yadda Laraba ke cewa a'til qausa bariha, sai a mika mikro zuwa ga Fadilat al-Sheikh ga muhadarar da zai insha Allah. Bismillah akar makalla.
Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd, muna godiya ga Allah madaukakin sarki da ya kaddara haduwar mu a wannan gidan radio mai albarka na Iza'atul Umma dake a garin Kwanni. Muna fatan Allah madaukakin sarki ya sa wa gidan wannan radio albarka,
amin,
sannan kuma ya ba mu ikon abinda ya ba mu ikon aiki da abinda za mu karantar, ya kuma kare mu da kuskure insha Allah,
amin.
Kamar yanda dan uwa Sheikh Yasin Muhammad Yasin ya gabatar, a yau na kawo bakunta anan, dalilin kuma gayyatar shi dan uwa kin kuma ina fatan Allah ya saka masa alkhairi da wannan gayyatar sai ya shawarci da a ce mun zo a wannan gidan rediyon mun gabatar da wata yar tunatarwa tsakanin mu domin duk abin da zamu faɗa tunatarwa ne kasancewar kuna tare da su manya-manyan malumai duk wani abin da shafi addini alhamdulillah daidai gwargwado suna kokarin su ga sun sanar da yan uwa shi kamar yadda dan uwa ya nemi wata tsaraba nazo da ita shine tsaraba da nazo da ita a yau shine tana da taken ahkamul hariq fil islam
na'am
ma'ana hukumce-hukumcen gobara a musulunci me yasa na zabi wannan maudu'in abin da yasa na zabi wannan maudu'in shine ba a jima ba kwana biyu da suka gabata a shekaran jiya an samu gobara a garin Tawa inda ɗaya daga cikin manya-manyan kasuwannin garin Tawa suka kone to lokacin da na ji wannan to sai na ga kenan abin da ya dace a ce an yi magana da shi shine abin da ake a ciki kenan waka kenan a yi magana akan abin da ake a ciki musamman maudu'i na me yake da suna gobara maudu'i ne wanda gaskiya ni dai a iya muhadurin da na sha saurare ban taba jin malamin da ya gabatar da maudu'i mai zaman kansa ba akan mi akan gobara
na'am
tare da cewa kun musulunci yayi bayani mai fadi akan hukumce-hukumcen wannan gobara kin insha Allah kenan kafin mu shiga a cikin wannan maudu'in zan gaya muna wasu daga cikin nukutocin da zamu tattauna akan su a bisa kan wannan maudu'in na farko zamu tattauna akan anwa'ul hariq ma'ana nau'ukan me yake da suna gobara sannan na biyu asbabun nushubul hariq ma'ana abubuwan da suke jawo gobara ta afku sannan nukuta ta gaba shine alwiqayatu min alhariq fil islam ma'ana ya musulunci ya karantar da mu a wajen me yake da suna kare kanmu daga gobara sannan abu na gaba shine hal yajuzu taqdimu itfa'il hariq ala ada'is salat shin wai har ya halatta a gabatar da me yake da suna gobara a gabatar da kashe gobara akan yin sallah ma'ana ana cikin yin sallah sai gobara ta kabre to ya kamata ai duk wannan musulunci ya karantar zamu gani sannan nukta ta gaba shine hal yajuzu inqadil mar'a lil mar'a hal yajuzu inqadir rajul lil mar'a min al hariq wa huwa laysa muhriman laha har yana halatta me yake da suna namiji ya kare mace ko kuma ya ceto mace daga gobara wanda ba muharramin ta ba shi ma zamu tattauna akan su sannan sai mu gani halwara da du'a'un mu'ayyanun lil amani min alhariq waishin har akwai wata addu'a da musulunci ya karantar da mu wanda za ta kare mu ko kuma wanda za ta me yake da suna kare mu daga gobara sannan mas'ala ta gaba shine at-taminu diddu alhariq ma'ana me ake ce masa akwai wani abu da ake ce ma assurance da turanci assurance na gobara to har wannan assurance kin da ake yi ta gobara domin kare kai daga gobara ma'ana idan gobara ta samu kenan wannan assurance kin dalilin ta za a taimaka ma to hashin wannan ta halata a musulunci sannan sai mu zo man mata harqan hal yu'tabaru shahidan shin me hukuncin wanda ya mutu a cikin gobara sannan sai mas'ala ta karshe shine hukmu tahriq bin nar hukumcin me yake da suna yin azaba da wuta wannan shine kenan sai a mas'ala ta karshe shine mas'ala ce ta rabon gadon wanda suka mutu a cikin gobara gada uba ne suka mutu a cikin gobara to yanzu ya ne hukumci rabon gadon su zai kasance
a dan dai aka rabu kullu ko ida sai an taba gado
aha insha Allah lalle
kai asali malam malamin fiqh ne musanin gado da usulul fiqh Allah ta'ala ya saka da alheri
insha Allah
insha Allah
kenan a takaice dai wannan su ne mas'alolin da zamu tattauna akan su a cikin wannan yan mitutu kaman san minti nawa bane
minti to 35 za a ci
35 kawo lalle abun kenan ashe da tsaye ne za a kawo shi jayyid kenan za mu shiga kai tsaye a cikin wannan maudu'in da farko wa'anne nau'uka ne ke da kwai na gobara nau'ukan gobara kamar yanda malaman me yake da suna kimiyya suka sanar shine nau'i guda hudu akwai gobara nau'i guda hudu nau'i na farko shine hara'iqul mawadus salbah ma'ana shine gobara ta sandararin abubuwa kamar irin gobara ta itace kamar irin gobara ta kayayyaki na gona kamar irin gobara ta me yake da suna robobi da abin da kama da haka to wannan su ne ake ce ma nau'i na farko na gobara to yanda ake kashe ita wannan gobarar irin ta ana kashe ta ne ta hanyar ruwa kamar misalin zana da za ta kone a ecole to irin wannan kun gani za a kashe su ne ta hanyar ruwa to wannan shine nau'i na harko sannan nau'i na biyu na gobara shine haraiqus sawa'il wal ghazat shine gobara ta me yake da suna gas da kuma nau'ukan abubuwan da suke kamar ruwa kamar irin su petrol
na'am
essence yawa essence
gasual
yawa gasual
na'am
da kalanzir da abun da ya kama da haka
na'am
da kenan su irin wa'annan gobarar su ana kashe ta ne su kuma ta hanyar wani me yake da suna wani ruwa na musamman da ma'aikatan kwana na kashe wuta suka tanadar kenan su ruwa kawai ba sa kashe su indai a ce gas ne zalla zai tashi to ruwa ba sa maganin sa asali a wajen kashe sa wani abu ne shi ma kamar iska yake
shi ma wani sa'il ne gazi
wani sa'il ne na daban shi yasa zaku gani ɗan kwana-kwana idan suka zo suna amfani da wani abu idan ka lura zaka ce kamar ruwa ne alhali kuma ba ruwa bane zaka gani iska ne kawai to su wannan ta wannan hanyar ake kashe su sannan nau'in gobara ta uku shine haraiqul ajhizatul kahrubaiya shine gobara ta me ake cewa kamar kuran bayan kuran kuma dukkanin abubuwan da suke aiki da kuran kamar misali a ce motoci kamar misalin a ce kuran irin wanga na gida to wannan duka yana daya daga cikin nau'i na gobara na uku wanda shi kuma hanyar kashe sa ba a sa ruwa a wajen kashe sa kenan shi kuran idan ya tashi idan ka sa ruwa kara mami abu
banna ce
za a kara to shi ma wannan ana kashe sa ta hanyoyi guda biyu akwai ana aiki da me yake da sunar da sandararren abubuwa kamar misalin kasa ana yi a sa kasa shi yasa zaku ga idan mota ta kama da wuta ai ba ruwa ake sawa zaku gani me yake sawa
kasa sai a bice wannan wuta
a bice wannan abu yawa to shi wannan shine hanyar da ake kashe irin wannan gobarar sai a zuba kasa sai ka gani alhamdulillah kenan wannan shine shi yasa kenan a cikin gidaje idan aka yi gobara shi yasa mafi yawanci aka yi so a kira wa'annan ma'aikatan
masana ilimin
domin takan iya yiwa gobarar ta rikice ne ta hanyar gobara kala biyu da gobara ta almawadu salba na wa'annan abubuwan da muka faɗi masu ƙarfi irin na itace da sauransu sannan kuma a kai tsaye wannan gobarar tana ita jawo mai
ta wutar lantarki
kenan sai kaga ruwa su kadai ba za su yi amfani ba wannan shine kenan sai nau'in gobara na uku shi ake ce ma haraiqul ma'adin ma'ana gobara ta me yake da suna amfanin kasa ko me ake ce musu
ma'adinai
kenan su ma za ku ga a wani lokaci banza-banza da can kasa sai ka a ce maka gobara ta tashi
an samu matsala
shi an samu matsala to shi ma irin wannan ruwa ba su magani shi ana samun irin wannan gobarar mafi yawanci a kasashen turawa me yake da suna a shekaru da suka gabata shekaru aru an yi wata gobara a kasar London wadda dubunnan mutane ne suka rasu kuma dubunnai suka rasa wuraren zamansu duk wannan tana daya daga cikin gobara ta
mai wannan da aka samu volcan
yawa ta volcan duka tana da alaka da ita sosai tana da alaka da ita kenan tunda abu ne wanda shike shi mutum baya da muke suna baya tasiri a wajen haddasa
ba aikin mutum bane Allah ne ya tashi jarabta mutane da wani
insha Allah
na'am
kenan nan muka zo karshen me yake da suna nau'ukan gobara yan sai mu zo ga nukutan mu ta gaba asbabu nushubil haraiq ma'ana abubuwan da suke jawo huwaruwar gobara abubuwan da suke jawo huwaruwar gobara dalilai ne guda biyu malamai suna raba su akwai al asbabul bashariya sannan kuma akwai al asbabut tabi'iyya ma'ana sabubba na dan adam wanda tasirin dan adam ne ya jawo wannan sannan akwai sabubba na dabi'a turasu za su ce dabi'a nature amma mu kuma zamu ce ma'ana daga kaddarar Allah ce wanda babu wani
tadakhulin
dan adam a ciki insha Allah wannan shine kenan sabubba na dan adam abubuwa da yawa suke jawo shi daga cikin sa shine jahiltar yanda ya kamata a mu'amalanci wuta kenan rishin gudanar da wuta yanda ya kamata daga cikin su kuma shine annisyan akwai mantuwa tana iya ta jawo gobara daga cikin su kuma allamu balat rishin ko in kula kenan rishin kula da al'amura yanda suke daga cikin su kuma akwai me yake da suna i'talil kahrubaiya ma'ana inqita'il kahruba kamar yawan kufir akwai lokacin da yawan kufir zai iya jawo gobara kun gani duka wannan yana da tasiri da mi daga me yake da suna da dan adam wannan dai su ne a takaice dai nau'uka na gobara na harko nau'i na harko shine mi yana faruwa ne tasiri na mi tasirin dan adam kamar misali a bar yara suna wasa da wuta ko kuma misali ana girki a kusan zana kun gani duka wannan akwai ganganci da kuma abin da ya shahi
kina ya kamata dan adam yayi
taka tsantsan
saboda shari'ar musulunci tana koya mana
dubara da taka tsantsan wannan shine kenan yanzu sai mu zo ga sababi na biyu shine muka ce al asbabut tabi'iyya abinda dabi'a ce ke haddasa shi to shi kuma wannan kala biyu ne akwai wanda as-sawa'iq wal zilzal suke haddasarwa ma'ana taratsi da ake yi aradun nan da ake yi da kuma girgizar kasa kamar irin da ya faru a kwanakin nan a kasar Suriya da yake da suna da kasar Turkiya to irin wannan girgizar kasar tana iya ta haddasa gobara haka kuma taratsi tsawon nan tana iya ta haddasa gobara domin wataran tana iya ta kama kuran yawa wannan ko kuma ko ba ma da kuran ba wataran zaka gani a cikin daji wataran an yi taratsi sai ku zo ku isko icce
ya
kama da wuta
na'am mun shi gani wannan
yawa to irin wannan duka mun gani suna daya daga cikin al-asbabu at-tabi'iyya wannan dabi'a ce take haddasar da su sai abu na biyu shine irtifa'u hararatil jaw ma'ana kamar idan yanayi zahi yayi kamar yanayi yazo da zahi mai tsanani tunda idan zahi ya tsananta irin wannan shi ma yakan iya haddasa gobara kamar irin misalin a bangaren muke suna Nijelek
na'am
zaka ga idan ka lura a lokacin zahi ana yawan me ana yawan yin kufir
na'am
dan saboda idan zahin ya yawaita ita ma muke da suna kurankin shi ma zai iya doka idan zai iya kama da wuta shine sai ana dan kashewa ana rage musu wanda ya ziyarci Nijelekta ta garin Yamai zai lura akwai wasu abubuwa masu tsawo mu dai haka ne muke ganin su zaka gani wannan abubuwan ruwa ne suke ta zubowa a kasa
na'am
to wayannan ruwan da wanda tambaya aka ce a ai ana sanyaye wannan
na'urorin
yawa
da ruwa suke aiki
yawa da ruwa suke aiki to wannan kun gani kenan lokacin da aka samu zahi sosai to yana iya shi ma ya haddasa wannan kenan insha Allah
kina yanzu akramukumullah bangaren al-asbab at-tabi'iyya ya kamata mu a matsayin mu na musulmi mu kalle su a matsayin asbabul lati ta'ati min qibali sani'i at-tabi'a shine Allah ta'ala kenan dalilan da ke zawwa bangaren Allah wanda shi ya halice dabi'a su turawa sune idan suka zo sai su ci al-asbab at-tabi'iyya saboda su silanacir komai a bangaren bature sai ci silanacir silanacir kifesa to mu a matsayin mu na musulmai sai mu ce wanda ya halacci na cir in shi ya kaddarci wannan
sosai sosai
Allah ta'ala ya mana shi
amin amin insha Allah
amin
jazakumullahu khairan
mashkurin
za mu zo ga nukta ta uku shine alwiqayatu min alhariq fil islam ya musulunci ya karantar da mu a wajen yin taka tsantsan da wuta yana da kyau mu san da cewa wannan musuluncin namu babu wani alkhairi face ya nunar da mu shi sannan kuma babu wani sharri face mi ya sha kunnuwan mu a kansa wannan shine kenan to yana daya daga cikin meke da suna yanda musulunci ya karantar da mu akan meke da suna yin taka tsantsan da wuta shine sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya koya mana rigakahi asali laraba suke cewa alwiqayatu khairun min alilaj
na'am
da mu kuma a ibaran mu ta usuli sai muna cewa addafu ashalu min arrafi
na'am
kenan
ko addararu yuzalu
wa addararu yuzalu dukkanin wannan kenan
na'am
kenan musulunci ya karantar da mu a wajen mi a wajen aiki da taka tsantsan ma'ana wajen yin rigakahi
na'am
to rigakahin da musulunci ya karantar da mu shine yazo a hadisi masu yawa zan so in karanto muku hadisi ko da guda biyu akan wannan hadisi na harko shine meke da suna yazo a hadisin riwayar meke da suna imamu al-bukhari akan cewa wata rana wata gobara ta faru a kasar a garin Madina kuma a lokacin manzon Allah ya shanyin gobara
na'am
gida guda ya kone to lokacin da gidan ya kone da manzon Allah ya ji labari sai ya fadakar da su sai yake ce musu inna hadhihi an-nara innama hiya aduwwun lakum wannan wutar makiyarku ce fa idza nimtum fa atfi'uha lokacin da kuka yi kwana to kai kokari ku kashe ta kenan wannan musulunci ya koya muna mi ya koya muna rigakahi ba ana kamin ka kwanta duk wata wuta da take anan ayi mi
a kashe
kokari a kashe ta mun gane ko kuma wannan zamu iya cewa hata wuta ta kuran inda dama ana iya a kashe ta amma sai dai anan musulunci na nuna waccan wutar ce
misali wata candle
ruri yawa musamman wancan lokacin da yake wutar da ake aci balbalce
mun
gani duka wuta ce wadda take meke da suna
ta tilal kwai waccan ta dauri kenan
wuta dauri wadda a yanzu yara ba su ma san da ita ba
gaskiya ne gaskiya
wannan shine kenan sai hadisi na biyu da zamu kawo anan shine hadisin Jabir bin Abdullah hadisi mai tsawon da yake yana da mikaratu mai yawa a cikin sa shi yasa na zabe sa dan saboda zamu amfana da abubuwa da yawa bancin na gobarakin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa idza kana junha al-layli aw amsaytum shakkar rawi ne anan
na'am
yace manzo Allah yake cewa idan marece yayi fa kuffu sibyanikum to ku kame ƴaƴanku ku kame diyanku kanana yace fa inna shayatina tantashiru hina izin domin a wannan lokacin ne shedannu suke mi suke yaduwa ma'ana suke hutuwa kenan su lokacin rayuwar su shine da dare lokacin kwanan su shine mi shine lokacin ini shi yasa idan kuka lura a lokacin da iyaye da an hudu da jariri a lokacin me yake da suna marke sai a ce da an ga magariba ta karo sai a ce a rige shi
a
rige shi ko kuma a ce a kakkamu yara
kun ga ashe iyayen haka
yawa da wuri sosai
haka ake muna da magariba ta yi sai a ce ku shiga gida
kuma haka muka saba kaga wannan ya samu asali ne daga hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda yake kuma hadisin ne muttafaqun alaihi
na'am
kenan sai manzo Allah ya ce fa idza dhahaba sa'atun min al-layli fakhulluhum ko kuma fakhalluhum idan wani yanki na dare ya tahi misali magariba ta wuce sai ku sake su kenan a wannan lokacin shedannun sun shiga harakokin su kenan sai manzo Allah yake cewa wa aghliqul abwaaba wa dhkuru isma Allah
Allahu
kulli qohohi sai ku ambaci sunan Allah fa inna shaytana la yaftahu baban mughlaqa domin shedan baya iya bude koha wadda aka liƙe da bismillah
na'am
kenan muhallu shahid anan shedan yakan iya haddasa gubara
kware da
domin idan muka lura a cikin tarihin make suna Ayyub alaihi salam ya zo akan cewa Allah ya jarabci sa da gubara wadda ta kone gaba dayan duniyar sa da ƴaƴansa
komai na'am
komai sa kun ga wai haddasa wannan abin gakin a tarihi malumai suka nuna mai shedan ne ko shi ya nemi ayi wannan kenan suna cewa shedan yana iya haddasa mi
gubara
ya haddasa gubara shi yasa musulmi ce kanantar da mu mulike gidaje sannan kuma muyi bismillah a wajen like su to a kuma gaba sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wa auku qirabakum wadhkuru ismallahi wa khammiru aniyatakum wadhkuru ismallah sannan ku like abubuwan da suke dauke da ruwa misali irin randa tukane da ake saruwa a like su da kuma abinci shi mami shi ma a like shi sai me yake da suna manzo Allah yake cewa walau an ta'ridu alaiha shay'an koda a ce ko ku gitta musu wani abu ne idan muka lura a lokacin har yanzu a wannan lokacin iyayenmu idan aka shanyar abinci
na'am
idan aka shanyar abinci haka za a dauko wasu dan gawai sai a jeho a ciki
na'am
to kun ga wannan duka yana daya daga cikin mafhumin wannan hadisin
wato sulati zawon basu karanci hadisin
amma kuma
akwai salika ko kuma sauran birbishin addinin musuluncin da karantarwa
sosai sosai sosai
Allahu
sosai wannan shine kenan
na'am
kenan sai manzo Allah ya karantar da mu ko da a ce abun ba zai ruhi abincin gaba daya ba a dai aza wani dan abu da sunan mi da sunan dai kariya
na'am
to kenan lokacin da mutun yayi niyya al'umuru bi maqasidi kenan da niyyar ka Allah zai aiki
na'am
kenan sai karshe abun da yake muhallu shahid sai manzo Allah ya ce wa atfi'u masabihakum sannan sai ku kashe a ci balbalkin ku ma'ana hitillun ku wannan kina hadisin guda biyu ne suke karantar da mu a suna karantar da mu akan cewa musulunci yana jan kunno mu akan duk abin da zai iya jawo gobara muyi kokari mu nisantar da kanmu daga gare sa wannan shine kenan nukta ta uku kenan
wato akramukumullah idan mun lura a karkashin wayannan hadisan guda biyu da kuka karantar da yake malamin maqasid ne kuma kun kawo wata nukta hassasa al-umur bi maqasid
na'am
yanzu da muke fama a wannan lokaci da daddare aka iske gidaje da yawa an bar hitillun lantarki kunni shin wannan yana shiga min bab duk da kun dani tattaruka a can abun muna son ya hito bil kulli wuduhin dan kowa ya gano musamman al'umma su bibiye da mu shin yanzu barin hitilar lantarki kunne yana shigowa cikin saba mu hadisin annabi da yace ku kashe wutar ku ko kuma bai ciki
jayyid abun sai an rika sara ana dubin bakin gatari
na'am
domin nan matsaloli guda biyu ne
na'am
shine idan aka kashe hitilu gaba ɗaya gari zai yi duhu
na'am
kuma idan aka yi duhu akwai wasu shedannin mutane ko barawu za su yemi
zasu yi aiki da yawa
zasu iya aiki da wannan damar su yi ta'addanci a cikin gidaje
to yanzu kamar aka rawa kula a cikin daki shakhsiyan dakin da ni kadai adda daki na ya halitta in zan kwanta in kashe babu laihi ko kuma in ban kashe ba nayi laihi
a wannan duka kaman yana nuni ne akan ibaha
na'am
gane ko
kenan la yadkhulu fihi al-hil wa
at-tahrim na'am kenan ibaha ne mubahun ne ko kuma mu ce yana iya zaman to mustahabi a wannan wurin domin umurni ne daga manzon Allah
sallallahu alaihi wasallam
alal akalla umurnin manzon Allah idan bai nuna wajibi ba zai nuna mi zai nuna mustahabbanci
yawa kenan
shi aka yi so a kashe hitullun na cikin daki musamman amma na waje za a bar su yawa dan saboda wancan
kenan wiqaya ne ga wancan sai mu dauke shi akan addararu yanzu
yawa addararu yanzu
a gusar da wancan saboda ta'addanci Allah ya saka mu malam da alkhairi
insha Allah abi da
abi gode sosai
Allah Allah khairan a sai mu zo ga nukta ta hudu shine taqdimu itfa'i al-hariq ala ada'i as-salat wannan mas'ala shine ana a cikin sallah ga gubara ta tashi an fara ihu jama'a a taimaka jama'a a taimaka to ya za a yi to malamai sun ba da amsa akan wannan musamman al-imam al-izz bin abdussalam ɗaya daga cikin malaman maqasid a cikin misali da ya bada a cikin qawaidu me yake da suna tawazunul masalih wal mafasid
na'am
ya kawo misali daga cikin misalin da ya kawo yake cewa idan gubara ta tashi ana a cikin sallah
na'am
to abubuwa guda biyu ne suka afku imma aka tsi sallar nan aje aka shi gobarar
na'am
ko kuma a ci gaba da sallah gobarar ta kashe mutane
to
mun gane ko
na'am
to a wannan gurin kenan menene guda biyu ya hadu abu guda biyu da ya hadu shine meke da suna cutarwa guda biyu domin haramun ne mutun yana sallah ya mi ya kace
domin
Allah yake cewa meke da suna Allah yake cewa la tubtilu
a'malakum
yayin shi kuma meke da suna kula da rayuwa shi kuma
daga cikin maqsad na shari'a yana
daga cikin maqsad na shari'a
na'am
to nan
ne tazahumul mafasid
yawa yawa shine tazahumul mafasid aka samu a nan jayyid kenan aka ce kuma tazahumul mafasid muke suna mafasid wal masalih shi kuma idan aka ya lura da cewa in suka meke da suna ci gaba da sallah sun gyara maslahar su
na'am
amma in suka kyale a can kuma sun gyara mi sun bar mafsada ta
haka kware kware
yawa to anan shi kuma akwai wata ka'ida daga cikin qawaid shi ma na maqasid da suka shinhida da suke cewa idraku ma yafutu min ghairi badl awla min idraki ma yafutu ila badl
na'am
me ma'anar wannan shine idan kuka je kuka kashe wuta kuna da lokacin ku yi mi ku ramka wannan sallah sallah tana da mi tana da wani badali yawa akwai wani lokaci da za ku zo ku ramka ta amma su kuma idan sun mutu akwai wani badali
idan mutu ya mutu a karamu kallon hankali
yawa yawa to anan sai malamai suka ce kenan ya halatta a wannan lokacin su katse sallah su zo su kashe wuta domin suna da damar bayan sun kashe wutar su yi mi su ramka wannan sallar
na'am
wannan shine yana daya daga cikin misali a wannan kaidar shine mutun yana a cikin karatun alqur'ani
na'am
misali idan mu bada misalin wannan kaidar ce sai aka fara kiran sallah
na'am
kenan a wannan lokacin imma ya tsaye da karatun alqur'ani
na'am
ya ja meke suna ya bi wannan limamin ya samu falala ta shafa'a da manzo Allah ya alƙawli a wajen bin ladan ko kuma ya ci gaba da qur'ani ya ci gaba da karatun qur'anin sai ya rasa wannan ladar
na'am
to anan kenan yana da damar idan ya kare bin ladan yami
ya ci gaba da karatu
alqur'ani yawa kenan
ya kamar yadda akramukal al-imam sa'id yake cewa a bangar cikin qawaid al-usul fiqhiyyan shi fa in tazahama 'adadun min al-masalih yuqaddamu al-a'la min al-masalih wa didduhu tazahumu al-mafasidi yurtakabu al-adna min al-mafasidi kenan yanzu ga mafsada ta barin sallah ita ce adna
yawa ita ce adna sosai
sai a gabatar da maslaha ta ceton rai
ta ceton rai sosai kenan dai a takaice wannan noktar shine ya halatta ana sallah gobara ta tashi ami a tsaye da wannan sallar ashe akwai ma meke suna malaman da suke cewa akwai ma lokacin da yake zaman tuwa dole idan suka ba suka ci gaba da sallar nan za su shiga a cikin laihi za su shiga a cikin zunubi domin sun meke suna sun taimaka a wajen meke suna mutuwar rayuwa
Allahu
shine suka ce misali idan ya kasance ana da tabbacin cewa in ba su babu wanda zai iya ceton waɗannan mutanen kenan wannan dole ne su katse sallah
kenan yanzu ya haita daga fardul kifai
ya zama aini
na'am
zai kasance babu kowa
wato akramukumullahu wannan mas'ala ce hassasa wanda ta tuna min da wani haditha da ya faru a wannan gari wata mata tana sallah danta ya kamo hangara na san kusan hangara
kar san hangara sosai
wannan kwaron wanda in ya tabi mutun
tsari
madalla to yaron ya dauko hangara tana kallon shi wai ta ki kace sallar yaron ya ci hangara ya kadiye ta ya tamune hangarar ko da take ƙara sallah yaro ya haita hayyace shi
baki ya
karshe karshe aka je galmi da shi a can rai yayi halin shi
kun gani wanga jahilci
kaga jahilci ne akan
abin da jahilci yake iya shawo mutane
na'am
wannan shine kenan kenan yana da kyau a ce wannan meke da suna mun lura da shi a duk lokacin da mutum yake a cikin sallah wani hadari ya ga yana iya faruwa to yana damar ya katse wannan sallar domin ad-daruratu tubihu
al-mahzur
Allahu akbar wannan shine kenan insha
Allah Allah ya saka
da amin amin insha Allah bayyaku sai mu zo ga nukta ta biyar shine meke da suna shine inqadhu ar-rajul lil-mar'a min al-hariq wa huwa laysa muhriman laha
na'am
shine meke da suna mun san da cewa musulunci ya haramta ma duk wanda ba muharramin mace ba ya tabe ta mun gane ya shahe ta
na'am
to yanzu ga gobara ta faru kuma babu wanda zai cito wannan matar in ba kai ba kai da ba muharramin ta ba
kamar dan kwana kwana
kenan kamar dan kwana kwana to har ya halatta ka kama wannan matar ka tungun wuta ka hudu ta da waje ko kun bai halatta ba
na'am
to kun ga zamu iya cewa suna tana da alaka da irin waccan idan muka dauki wannan kaida da muka fadi ta karshe ad-daruratu tubihu
al-mahzurat
na'am kun ga larura ce kenan a wannan lokacin ya halatta ka tungun wuta ka hudu ta ina ka hudu ta a waje kamar yadda aka yi ma al-lajnatu da'ima lil buhuth al-ilmiyya wal ifta ta kasar saudiya tambaya a gargashin ibn baz yake suka bada wannan fatawar akan cewa babu lahi a wajen tseratar da rayuwa ta mace wanda ba muharramin ya ba idan ya kasance babu muharraman da za su iya cetonta a wannan lokacin.
Na'am kenan.
Kamar yanda
na'am
wani dan uwa yake ba mu labari.
Na'am.
A can ya mai mun yi formation ta me yake da suna ta ceton rai haka ko ta ƴan kwana-kwana a Kurwa
Rouge.
Na'am. Sun yi mana me yake da suna formation ta malumai.
Na'am.
To da aka ga yace mu muna a cikin wannan mas'alar sai suka kawo mas'alar akan cewa mace ce aka yi accident.
Na'am.
Da aka yi accident me yake da suna ta fadi. To kenan sai suka kawo kamar irin dai wannan mas'alar wanda ba muharramin ta ba ya halatta ya dauko ta. To muna akan wannan da muka ba da amsar akan cewa muka ba su amsar akan cewa ya halatta a musulunci, muka nuna musu da musulunci ba kauyanci bane, ba shine bane. Wannan shine kenan. Sai wani ya ba mu misali akan cewa wai wata mata ce tana tahe tare da mijinta.
Na'am.
Sai tana saye da katon hijabi. Sai hijabin nan ya shiga a cikin kasan mashin.
Na'am.
Da ya shiga a cikin kasan mashin sai ya laulayo ta, shi bai sani ba. Ana ta mishi kai wannan matar ko da aka mi ko da ya tsaya hijabin nata har ta kai kasa. Hijabin ya shake ta. Kamin ya sabko sai wani mutun ya tahiya abin ga meke da suna.
Ya kama ya cece ta.
Ya kama ya sa yuka ya cece ta. Wannan mutun yana zuwa sai ya bangaje wannan mutun.
Haula wala.
Kun gani? Wai dan me yasa sai ta taba mishi mata? Marmakin ya shiga a cikin ceton macen sai shiga fada. Dan me yasa zaka taba mini?
Shi ga shi algayu.
Yauwa, shine ai. To kun ga wannan irin meke da suna?
Gaira ta yi sanin ya karamu kullu. Sarkin kishi kenan.
Yauwa, wannan shine kenan ya guluwi ya shiga.
Da wata malama ko ice mahaifiya take ce mana ajiya. Ita wallahi tsananin kishin ta ya kai inda ko tinkiya ta ga rago biyu suna biye, kamar a ce rago guda yana biyar tinkiya biyu. To gaba ɗaya wannan dabbobin suna hitaran ba wai mutum ba.
Subhanallah.
Nace to gaskiya
tana da aiki.
To mahaifiya ce, to ba a irin gasar
ba sai wuri
wani yake wani
yi shi ne ai.
Na'am
karwa ne kartushe.
Na'am.
Irin wannan sai dai a cikin wa'azi haka ana yi sai a dan gitto musu wannan. Yauwa. Sai su ji wannan shine.
To Allah ya kyauta.
Amin amin insha Allah.
Na'am malam.
Wannan shine kenan. Zamu zo ga nukta ta gaba. Wai shin har akwai wata du'a, addu'a ta musamman da musulunci ya karanta mutum yayi ko kuma ayi a lokacin da ake gobara?
Na'am.
Na kawo wannan nukta ne domin akwai wani hadisi da'ifi da ya shahara akan cewa da wata addu'a da ta zo akan wannan. To shi yasa na kawo wannan dan nuna mun da cewa malaman hadisi wanda ku ne
a karamu kun
malam shehu ibuka ba ku dama kuna ku yi mana muhadara ta musamman akan wannan hadisi
a karamu kun wallah.
Yanzu sun ce akan cewa wannan hadisin bai inganta ba, shi yasa addu'a ba ma zan kawo ta ba, ga wani ka san akwai su ƴan taurin kai su an ce hadisi
sai ya gwada sa'ai
sai sun gwada kenan. Kenan wannan shine. To akwai kuma kabbara da ake, shi ma akwai hadisin da ya zo akan kabbara, shi ma da'ifi ne amma dai sai dai malamai sun ta akan cewa ya halatta,
domin
meke da suna magabata sun aiwatar da wannan.
Na'am.
Wannan shine kenan, ya halatta a lokacin da aka ga irin wannan hara'ik cikin
gobara sai a ce Allahu akbar ana kashe ta ana
kabbara.
Na'am.
Daga kenan wannan zai taimaka
kenan ne a nuna izza da girma na Allah.
Allah madaukakin sarki. Na'am. Wannan shine kenan insha Allah.
Na'am.
Zamu zo ga nukta ta gaba shine, wai shin har ya halatta assurance da ake yi ta gobara? Wallahi ban san lokaci.
A malam bismillah ga
mas'ala. Dai mas'ala ce mai fadi, mas'ala ta assurance.
A ita ce ta karshe a karamu kuma.
A ba ta ce ta karshe.
A'a.
Idan lokaci akwai biyu bayan ta.
Na'am.
Akwai biyu bayan ta. Kenan to zan ba da wannan amsar a takaice amma mas'ala ce da nasu in mutattake bayani akan ta. Jangare da assurance ta meke da suna gobara. Musamman ta yi shahara a kasashen Laraba, munan mafi yawanci kasashenmu har yanzu ba a waye akan haraka ta assurance kin nan ba. To ana yi a samun shahata a wajenmu, a wajen mai ke suna ƴan bariki hakan ga. To assurance, kowace irin assurance kamar yadda mafi yawancin maluman ahlus sunna suka tahi ba ta halatta, hatta assurance wannan da muke ta motuna.
To
kawai muna irin shi wannan ana yi dane dan saboda an tilasta mana ba wai yadda muka iya.
Na'am.
Amma a asali wannan assurance kin gaba da yanta ba ta halatta ba. Ta kasuwanci da ta abin da ya shafi gobara da abin da ya kama da haka. Suka ce ba ta halatta ba dan saboda fuskoki masu yawa.
Na'am.
Daga cikin fuskokin masu ke cewa daga ciki dai misali cikin assurance akwai riba.
Kenan yanzu akara hukumullah dan mutane su san me ake ce ma assurance, tunda akwai ƴan uwa makwabta da suke sauraron wannan muhadara, ita ake ce ma inshura.
Yauwa inshura.
Na'am.
Yauwa insha Allah.
Wanda mutane ke
yi. Yauwa da suke yi.
Bismillah akara.
Yauwa kenan a takaice dai ba ta halatta ba.
Na'am.
Dan saboda na farko akwai riba a cikin ta. Domin biya ne zaka yi da dukiya, kuɗi ne zaka sa, kai ma idan matsala ta taso a mi a baka kuɗi. Mun gane ku, a baka kuɗi. Kenan mun gani muke da suna a ka'ida kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam muke cewa idan aka samu tamakuli,
na'am,
mun gane ku, kenan baya halatta aimi bai halatta ai fifiko
na'am na'am
mun gane ko manzo Allah yake cewa az-zahabu biz-zahabi ridan illa hawa ha
na'am
mun gane ko sai dai amshi karbi
bani hannu da hannu ke
hannu da hannu
na'am
to mun ga idan kun muka zo anan ne meke da suna zaka bada baka ma san lokacin da kai za a baka ba
na'am
mun gane ku
kuma a dashar da ba a kwashewa in ji wata
kuma bayan wannan a cikin ta akwai aklu amwalin nasi bil batil
dai
mutun yake iya mutu dukiyar da zuba shikenan ta taimi
ta taje
a banza mun gane ku kuma mun gani a cikin ayoyi Allah subhanahu wa ta'ala ya kwadaitar da mu akan cewa ya ayyuhal ladina amanu la taakulu amwalakum bainakum bil batil
na'am
domin so da yawa idan irin wannan matsalar ta faru ta asirans zaka ga mutane da yawa suna neman kudin da ya kamata a basu ma ba a basu akwai wanda har zai mutu ma ba a bashi wannan kudin ba akwai wanda in ma zaka samu kudin sai ka bi ta hanya ta cin hanci sannan kai
sai ka bada kaga ise kagawa da sauransu
yawa sannan ka samu wannan cin hanci
to malaka yake ana nuna mana kuma lokaci
subhanallah lokaci yayi
ana nuna mana lokaci yayi kuma a duka anan dai zamu daka burki a karkashin wannan muhadara mai shayyakar da rayuwar duka mai saurare a hakikanin gaskiya mallam ya fa'idantar da mu akan wannan muhadara ta al-hariq gobara akan karantarwa ta addinin musulunci wanda addinin musulunci ya koya mana komai kuma bai bar komai ba kina ya kamata musulmi a karkashin wannan program namu ya dinga bibiya na ya san menene addinin yake karantar da shi ta'allamu umura dinakum wa dunyakum kusan addinin ku da duniyar ku domin Allah ta'ala ya ce wala tansa nasibaka
minad
dunya kada ka manta rabon da Allah ya yi ma anan duniya kaga wa ahsin kama ahsanallahu ilayka kaga da sauransu dai Allah ta'ala ya kyautata muna dan haka sai mu yi fatan mu kyautata kama da Allah ya kyautata muna dan haka muna godiya ga malam Allah ta'ala ya saka mai da mafificin alkhairi a wannan muhadara da ya gudanar kuma ƴan uwa Allah ta'ala ya saka musu alkhairi mabiyanmu daka duka nan zamu dasa aya muna fatan Allah ta'ala ya kai malam gida lafiya ya kai shi a cikin iyalin shi lafiya kuma idan wani lokaci Allah ya nuna muna da tsawancin rai malam za a zo a ka muna irin wannan ziyara wadda akwai shauƙantarwa akwai jin daɗi qalbul insan takadu tatir farahan wa shauqan da sauran ababe na jin daɗi muna fata Allah ya saka malam da alkhairi wa subhanaka allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka allahumma wa atubu ilayka wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.